Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31 da 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalo da kuma niya muryar arewa. Kuna ma da iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Alhamis 21 ga watan Yuli. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilo Hashim Gumal da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanin labaran.
Shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ayyana dokar ta bace a Turkiyya. Kungiyar likitoci masu bada agaji kyauta ta buƙaci a kai daukin gaggawa ga wasu bayan Allah a jihar Borno. A jiya Laraba ne aka kashe wani fitaccen ɗan jarida a ƙasar Ukraine.
To, kanin labaran kenan. Kwamitin binciken rikicin 'yan shi'a da sojoji a Zaria ta Najeriya ya samu babban kwamandan runduna ta ɗaya da laifi. To, amma wani lauya na cewa
Major General ɗin da ake magana cewa an kama shi da laifi ya ba da shaida an mai tambayoyi.
To, ko me ake ciki a babban taron jam'iyyar Republican a nan Amurka?
I accept your nomination to run and serve as Vice President of the United States of America.
Za a ji cikakken bayani. Gwamnatin Niger ta ce za ta gina gidaje masu yawa ga jama'a, amma 'yan adawa na shakka.
Wanda ba hidi da akuya ba, ba iya hidi raƙumi.
Za kuma ku ji cewa 'yan majalisar dattawa a Najeriya sun ɗau matakin agaza ma 'yan gudun hijira, amma duk waɗannan sai fa kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ayyana dokar ta ɓaci biyo bayan ƙoƙarin juyin mulkin da bai samu nasara ba ranar Juma'a, wanda ya girgiza shi da gwamnatinsa. Turkiyya za ta kasance cikin dokar ta ɓaci har tsawon watanni uku. Erdogan ya ayyana hakan ne ta gidan talabijin a daren jiya Laraba. Bayan nan ne kuma ya fara wata ganawa da jami'an tsaron ƙasar da kuma ministocinsa. Erdogan ya ce dalilin kafa dokar ta ɓacin shi ne domin a ɗauki matakan da suka kamata wajen dawo da demokaraɗiyya da doka da oda. Shugabannin Turkiyya dai sun ce sojoji ba za su karɓi ikon ƙasar ba a tsawon lokacin da za a ɗauka. A daren jiya Laraba ne ɗaruruwan masu goyon bayan Erdogan suka cika dandalin Taksim da ke Istanbul da sauran gurare a faɗin Turkiyya domin nuna goyon bayansu ga shugaban ƙasarsu da kuma kare sake faruwar ƙoƙarin juyin mulkin da shugaban ya ce ka iya ƙara faruwa. An dai nuna jawabin shugaban ne ta ƙaton majigi da aka saka a dandalin Taksim. Jama'ar da ke kallo lokacin da aka bayyana dokar ta ɓacin sun ɓarke da shewa.
Ƙungiyar likitoci masu ba da agajin gaggawa da ake kira da Turanci Doctors Without Borders ta buƙaci a kai ɗaukin gaggawa ga wasu bayan Allah a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya wadda ta yi fama da 'yan Boko Haram. Ƙungiyar ta ce yanzu haka akwai aƙalla mutane da yawa da suka kai 500,000 da suke cikin matsanancin buƙatar abinci da kiwon lafiya da ruwan sha da kuma wurin kwana ingantacce. Ƙungiyar ta ce wajibi ne ƙungiyoyi masu zaman kansu su tashi tsaye domin ba da agajin gaggawa a wannan yankin. Babban darakta mai kula da harkokin yau da kullun na ƙungiyar ce Dr. Isabella Defuri ta faɗi haka a jiya Laraba. Ƙungiyar ta ce yayin da sojojin Najeriya suka yi nasarar fatattakar 'yan ƙungiyar Boko Haram, yanzu haka abin da ya fito fili shi ne tsananin rayuwar ƙunci da waɗannan bayan Allah da suka samu kansu a wannan yankin suke fama da shi. Ƙungiyar ta ce da yawansu sun kasance a keɓe da sauran duniya na tsawon kusan shekaru 2, ba su san me ke faruwa a wasu sassan duniya ba. Su dai waɗannan bayan Allah da yanzu haka suke ƙarƙashin kulawar sojoji a sansanoni daban-daban suna buƙatar, wato suna matuƙar fama da rashin abinci sosai. Ƙungiyar ta ce ko a cikin watan nan, wato watan jiya, sai da ta samu yara 16 da suke dab da mutuwa sakamakon rashin abinci a sansanin 'yan gudun hijirar da ke Bama, inda suka umarci a kai su wurin ciyar da mutane domin a ceto su.
To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gwamnan jihar Indiana Michael Pence dan ra'ayin riƙau na jam'iyyar Republican wanda shine Donald Trump ya zaba a matsayin wanda zai zame masa mataimakin shugaban ƙasa a jiya talata Alaraba ya bayar da dalilan da yasa yake ganin su ne suka dace su jagoranci Amurka. Pence wanda tsohon dan majalisa ne daga jihar Indiana dake cikin kudu maso tsakiyar Amurka kana daga bisani ya zama gwamnan jihar yanzu haka yana tare da Donald Trump a wajen gangamin jam'iyyar da jam'iyyar ta a Cleveland dake cikin jihar Ohio inda nan ne aka taba tsayar da sanannen jam'iyyar Republican din Ronald Reagan wanda ya yi mulki Amurka cikin shekarun baya har na tsawon wa'adi biyu. Pence dan shekaru 57 da haihuwa ya yi jawabin da ya dauki hankulan jama'a a rana ta uku wajen wannan taron wato kwana guda bayan da wakili suka zabi wanda zai tsaya takara karkashin tutar jam'iyyar Republican. A cikin jawabinsa wajen taron Pence ya ce ya shirya fadawa dubin dubatan Amurkawa ta gidan talabijin cewa gwamnatin da Trump yake fatan ganin ya kafa ita ce gwamnatin da za ta jaddada ci gaban Amurka da Amurkawa bayan da kasar ta shafa ma da manufofi marasa inganci da mulki mara kyau wanda ya sa kasashen duniya suka yi rauni a harkokin Amurka. Tun a cikin shekara ta 1950 wannan ne karan farko da wani hamshakin attajiri wanda bai taba rike kowane irin mukamin siyasa ba ya zamo dan takara karkashin duka fitattun jam'iyyun nan guda biyu wato ko da Republican ko Democrat.
A jiya Laraba ne aka kashe wani fitaccen dan jarida a wata fashewar da ta auku a wata mota a kyau babban birnin kasar Ukraine. Kafar yada labaran gwamnati ta fitar da rahoton dake cewa Pavel Sheremet, wakilin babban gidan jaridar Ukrainska Pravda wadda ke kan yanar gizo ya rasa ransa a lokacin da wani abu ya fashe a motar yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa wajen aiki. Hotuna sun nuna yadda motar ta kone kurmus kofofin motar hudu a bude. Shugaban yan sandan Ukraine Katia Kadunidze ya ce ana binciken fashewar a matsayin kisan gilla kuma an saka bom din ne a motar wanda ya kai nauyin gram 400 zuwa 600. Sheremet dai dan jarida ne mai ra'ayin yamma wanda aka haifa a Belarus amma dan asalin kasar Rasha ne. Kashe shida aka yi ya girgiza kasar Ukraine da yan jarida baki daya. A nan birnin Washington mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby ya ce Sheremet ya taka muhimmiyar rawa a demokradiyyar Ukraine ta hanyar yin rahotanni akan batutuwan da suka hada da cin hanci da rashawa da kuma ayyukan gwamnati.
Daga ƙarshe ministocin tsaro daga ƙasashe sama da 30 sun amince da matakin gaba da za a ɗauka na ƙwato tungar mayakan ƙungiyar ISIL ta ƙarshe biyo bayan taron da aka yi a wani sansanin sojan Amurka da ke wajen Washington. Sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya ce matakin ƙungiyar haɗin gwiwar na gaba shine shiga da ikon birnin da karbo ikon birnin Mosul wanda yake tungar yan kungiyar ISIS a Iraki da Raqqa dake Syria. Jami'ai dai sun ce Carter ya amfani da taron na jiya Laraba wajen samun dabarun yadda za a kawo karshen mayakan a Iraki da Syria.
To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka sani dai bayan rikicin ɗan shi'a da sojoji a Zaria kwanan baya an kafa kwamitocin bincike a matakan jiha da tarayya. Kwamitin matakin jiha ya samu babban kwamandan runduna ta ɗaya Manjo Janar Adeniyi Oyibade da laifin ɗaukar mataki mai tsanani. To amma wasu na da ja ga dai wakilinmu a Abuja Hassan Maina kaina da cikakken rahoton.
Shi dai kwamitin binciken rikicin 'yan shi'a da sojoji da gwamnatin jihar Kaduna ta kafa. Cikin wani bangare na rahotonsa an ce ya sami babban kwamandan runduna ta ɗaya ta sojan Najeriya da ke Kaduna, Manjo General Adeniyi Oyibade, da laifin bayan umarnin afkawa 'yan shi'ar, inda aka rasa rayuka 347. Kwamitin binciken don haka ya ce dole a hukunta wannan babban kwamanda da ma ƙarin wasu hafsoshi bisa laifin wuce gona da iri da suka yi wajen fuskantar wannan waƙi'a. To ko me rundunar sojan Najeriya za ta ci akan wannan rahoto? Kakakin hedkwatar sojan Najeriya Kanar Sani Usman Kuka Sheka ya gaya min cewar rundunar sojan Najeriya a halin yanzu ba abin abin da za ta ce har sai gwamnatin jihar Kaduna ta fidda farar takarda akan wannan rahoto. Kanar Aminu Isa Kwantagora, tsohon gwamnatin mulkin soja ne a jihohin Kano da Benue.
Na san cewa GOC din ya kai sojojin shi wani gu ana masu barazanan halaka su ko yi masu rauni, to ni na san dokan soja ta bashi umarni ya kare sojojin shi domin ba zai iya ga ma soja cewa an wa sojojin shi rauni saboda amu izini waye ya dauki mataki ba zai iya ga ma soja wannan. Amma na san ita hukumar soja in ta karanta report din ba da nasu bayani.
To ko me masana shari'a za su ci akan wannan rahoto? Barista Yakubu S Bawo Malumfa shi kwararren lawyer ne a Najeriya.
Idan mutum kana tuhumar shi da cewa ya aikata laifi, abinda kace kana zargin shi ko kana tuhumar ya aikata, sai ka kawo shaidu, ka kawo kuma abubuwan da zaka nuna a gaban committee na bincike da cewa ya aikata laifi. Shi ne general din da ake magana cewa an kama shi da laifi, ya gurfana da man committee, ya ba da shaida amma ya tambayoyi.
Muhammad bin Ibrahim, editan jaridar NSHA ne mai suna Ahlul Baiti.
Zuwa yanzu abin da ya zo gare mu ba dukkan rahoton bane. Shi wannan kwamitin da Malam Nasiru Rufa'i ya kafa ya nankaya alhakin kashe-kashe da aka yi a Zaria a wuyan sojoji. Wannan ko da wannan kwamitin bai faɗa ba, mutane da yawa sun faɗa haka. Amma tara hanya da ake yi, wannan kam kowa ya tabbatar da cewa almajiran Izzizi, waɗanda ake kira members na IMN, sun yi laifi da suka cire ma sojoji hanya. Akwai karin magana na Larabci da ke cewa man fa'ala ma sha'a, duk wanda ya aikata abin da ya so da kiyama sa a zai ga abin da baya so.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Anu kuma a gaida Hassan, bari mu koma nan Amurka, inda jiya aka shiga rana ta uku ta babban taron jama'iyyar Republican, inda aka yi ta jawabai kamar yadda za a ji a wannan rahoton da abokin aikinmu Sahabu Imam Aliyu ya aiko mana.
Mr. Chairman, delegates, friends, and my fellow Americans, thank you from the bottom of my heart. I am deeply humbled by your confidence, and on behalf of my family, here and gone, I accept your nomination to run and serve as Vice President of the United States of America.
Wannan jihar Indiana Mike Pence kenan, dan takarar mataimakin shugaban Amurka na jam'iyyar Republican, yake amsa tikitin yin takarar wannan mugami. Gwamna Pence, wadda har ya cika takardun neman wa'adi na biyu a zaman gwamna wadda tuni ya janye, ya ce bai tsammanin zai tsaya a dandalin jawabi na wannan taro, zato yake zai jagoranci tawagar wakilai daga jihar Indiana. Saboda haka ya gode da wannan karamci da aka masa. Bayan da ya gabatar da tarihinsa da nasarori da ya samu bisa aƙidar ƴan riƙau a jihar Indiana cikin shekaru huɗu da suka wuce, sai ya faɗa wa shugaba Obama da Hillary Clinton babu kama hannun yaro. Daga nan ya yi wannan kira:
For the sake of the rule of law, for the sake of the sanctity of life, for the sake of our Second Amendment, and for the sake of all our other God-given liberties, we must ensure that the next president appointing justices to the Supreme Court is Donald Trump.
Yana cewa idan har kuka zabi Donald Trump, to Amurka za ta sake farfadowa. Wataƙil saboda bakin jinin da Trump ya jawo wa kansa da ma jam'iyyar Republican tsakanin musulmi a duk faɗin duniya, da ma waɗanda ba sa goyon bayan jam'iyyar Republican a nan Amurka. Masu jawabai, ciki har da tsohon kakakin majalisar wakilan Amurka Newt Gingrich, a daren jiya suna ƙoƙarin bambanta ƴan bindiga da adda masu iƙirarin musulunci kamar ƙungiyar ISIS.
Let me be very clear, because I know the news media will do their best to distort this. We have nothing to fear from the vast majority of Muslims in the United States or around the world. The vast majority are peaceful. They are often the victims themselves. They are people we'd be happy to have as our friends and neighbors.
Tunda aka fara taron nan, babu ranar da ba a fuskanci wani lamari na ƴan kallo ba, ko da a daren jiya ma an yi haka lokacin da Senator Ted Cruz ya yi jawabi.
If you love our country and love your children as much as I know that you do, stand and speak and vote your conscience. Vote for candidates up and down the ticket who you trust to defend our
freedom. Kwamitin yakin neman zaɓen Donald Trump da ma ɗan jam'iyyar Republican suna zaton Ted Cruz zai bayyana goyon bayansa ga Trump. Maimakon haka, ya yi kira ga 'yan jam'iyyar su mutunta ra'ayinsu su zaɓi wadda suke so. Hakan ya janyo masa tsana, musamman daga wakilai daga jihar New York. Dan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump da kansa ya halarci taron na jiya. Yau Alhamis ake sa ran zai yi jawabi na amsa zama dan takara a hukumance. Sahabo Imam Aliyu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Cleveland, jihar Ohio.
To a gaida dan mutan Hong, bari mu ko mu kada da jamhuriyar Niger, inda gwamnati ta kaddamar da wani shiri na gina gidaje ga 'yan kasa, amma kuma 'yan adawa ke ganin labari ne kawai. Suleiman Muni Barma, gare ka.
Aikin gine-ginen wanda tuni gwamnatin ta kaddamar da shi a yayin wani taron da Prime Minister Brijira Fini ya jagoranta, wanda kuma aka bayyana a matsayin cika alkawalin da shugaba Isu Muhammadu ya dauka a lokacin yakin neman zabe, zai bayar da damar gina gidaje 5,000 a kowace shekara har tsawon shekaru 5 masu zuwa a fadin kasar a matsayin wani matakin bayar da dama ga masu karamin karfi su mallaki gidajen kansu a wani lokacin da matsalar haya ke kara tsananta a sakamakon rashin aiki da wata tsayayyar dokar da ke kare 'yan haya, inji ministan Raya Birane Kasim Muktar.
Mutum ya mallaki gidan shi ya zamanto wani babban matsala ce, shi yasa a ƙarƙashin jagorancin Prime Minister muka kaddamar da wannan tsari wanda makamakiran yi tsarin shugaban ƙasa don sauƙaƙa wa mutane hanyar da za su mallaka hilayensu na kansu ko ku su mallaki gidajensu na kansu.
Kungiyoyin ƙwadago sun yi na'am da wannan shiri da suka kira mai mahimmanci, sai dai kuma akwai alamar shakku a tare da su dangane da yiwuwar cikar wannan guri, kamar yadda sakataren haɗaɗɗiyar kungiyar ƙwadago ta USTN Manu Bage ya bayyana.
Abu ne wanda muna fatan mu ga ya tabbata, amma shugaban ƙasa dai mandakin shi ta farko ya ce zai gida 1,000 kowace shekara, sai aka kwana aka tashi shekara 5 suka wuce aka ce muna gida 400 kadai aka shi ma na soja kadai, yanzu an ce muna za a yi gidaje 25,000 kenan, kaga za a yi har mutane su yarda da irin wannan zance.
Gwamnatin ta tabbatar da cewa ta dauki dukkan matakan da suka dace domin kaucewa matsalolin da suka dabaibaye shirin da ta kasa kammalawa a can baya.
Ba a cewa tsawon shekara 5 da suka wuce ba a gina ba. Gwamnati ta sa kuɗi sun yi miliyar 20 tsawon shekara 5 da suka wuce, da kuma jajircewa shugaban ƙasa duk abin da ya shahi kanmu gwamnati za mu yishi.
Jam'iyyar MNSD nasara ta 'yan adawa a cewar wani jigonta Rabilu Alhaji Kane na kallon wannan shiri a matsayin wani salon siyasa da gwamnatin ta Isu Muhammadu ke son amfani da shi.
Wanda bai hidi da akuya ba iya hidi raƙumi. Wanda bai gida 5,000 ba cikin shekara 5 za ka zo ce matalaka kuma za mishi gida 25,000 a shekara 5. Siyasa ce ma game da yaudara.
'Yan kasuwa da kamfanoni masu zaman kansu da bankuna na da rawar takawa domin cimma gurin na gina gidaje 5,000 a kowace shekara daga bana har zuwa shekarar 2021, inji gwamnatin. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Suleimanu, yanzu kun bar mu koma Najeriya, inda 'yan majalisar dattawa suka ɗau matakin taimakon 'yan gudun hijira, kamar yadda za a ji wannan rahoton da wakiliyarmu Madina Dauda ta aiko mana.
Rahotanni da ƙungiyar asusun tallafa wa yara na duniya UNICEF da na likitoci na gari na kowa Doctors Without Borders suka yi ne ya nuna cewa yara na fama da matsanancin yunwa a sansanonin 'yan gudun hijira a jihar Borno. Waɗannan bayanai ne suka sa waɗansu 'yan majalisar dattawa a ƙarƙashin jagorancin shugabansu Sanata Abubakar Bukola Saraki suka kai ziyarar gani da ido. Sanata Babaka Kabashir Garbai ɗan majalisar dattawa ne mai wakiltar jihar Borno ta tsakiya kuma yana cikin waɗanda suka kai ziyarar.
Ina kira ma gwamnatin tarayya su bada isasshen kuɗi da kuma kayakin abinci, don saboda kayakin abincin da ake bayarwa da kuɗin da aka bada, yanzu zaki yake tuna kwanan baya da mutane suke ta magana kan cewa duk abubuwan da kuɗin da ake kashewa duk ba wani abin da ake yi. So saboda haka har gwamnatin Borno ta riga ta fito ta faɗa cewa kudaden da aka bayar gwamnatin Borno tun da aka fara in ban manta ba miliyan 345 ne aka bada. Yawancin mutane na manoma ne, wanda yake yau shekara 3 a kasar Borno ba yi noma ba, kuma wannan shekaran da muke ma in ka kasa Borno za a ga cewa kamar 85 kashi 85 ba su yi noma ba. To kuma bayan haka harkar kasuwancin mutane ya riga ya fadi. saboda haka za ka ga cewa mutane ba su da kudin da za su yi macin abincin.
Shi ma mai magana da yawun majalisar dattawa Sanata Aliyu Sabi Abdullahi ya ƙarin haske a game da umarnin da majalisar dattawa ta bar ɓangaren gwamnati na su bai wa 'yan gudun hijiran ƙarin kuɗaɗe da zai tallafa musu.
Majalisa ta amince cewa lallai gwamnati ta yi ƙoƙari a sake cikin wannan kuɗin biliyan 10 wanda aka riga aka amince da amfani da shi don a tallafa ma waɗannan 'yan gudun hijira.
A makon jiya ne aka tabbatar da rasuwar yara guda 5 a sakamakon matsanancin yunwa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina, yanzu kun bar mu koma gefe guda Grace Alheri Abdu ta gabatar mana da shiri na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka tonka hoiba. Ku jama'a tambaya nike da. Ku jama'a tambaya nike da.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdu ke fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya shige, muka ba ku dandanan wata hira da ta shafi wata mace da ta rasa mai gidanta da ya dauki hankalin kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a jihar Kaduna, inda wani attajiri ya harbe ta sabili da fusata kan barin ƴarsa tana kuka. Ga bayanin da ta yi wa wakilin Isa Lawal Ikara lokacin da take kwance a asibiti inda ake mata jinya.
Farko ina aiki a gidan Jamilu wanda ake kira Bardi, sai muna wanki da ni da wata abokiyar aiki na, muna wanke kayan yaran shi. Da muke wankin, sai yarinyar shi take kuka. Yarinya ce karama, tana kuka. Sai shi kuma muna kasa muna wanki, shi kuma yana sama. Sai yayi magana daga saman, yace a dauki yarinyar nan. Shine sai akwai wani mai gadi sunan shi Yahaya, sai yazo ya dauki yarinya. Sai ya mishi magana yace aje yarinya mu dauke ta. Bayan ya aje yarinya, sai dayarwa da muke wanki tare da ita sunanta Sa'adatu, sai ta dauki yarinya. Ni kuma sai na dauki sauran kayan, sai muka koma sama da ita. Sai matar shi ta kira ni a waya. Ta kira ni a waya, ta ce mu ɗauke yarinya. Ya kira ta, ya ce mata yarinya na kuka. Sai na ce mun ɗauke ta, mun ma tashi daga wurin da muke wanki. To bayan nan, sai ita Sa'adan sai ta goya yarinyan da take kuka, sai ta yi bacci. Bayan ta yi bacci, sai na ce mata to ni zan je in karasa ragowar kayan da muke wankewa. Shine sai ta ce to, sai ta tsaya a sama da yarinyar, ni kuma sai na sauko kasa. Da na sauko, ina cikin daure kayan, sai na ji yana tambayan Yahaya, ba ya ce mu tashi daga gurin wankewa? Sai na ce eh, yarinyar an je, mun je da ita sama an goya ta, ta yi bacci. Shine na zo in karasa ragowar kaya. Da na waiga dama, na gan shi da bindiga a hannun shi. Na juya ina kokarin in tashi a wurin, shine ya harbe ni.
Dama kun taba ganin shi da bindiga a gidan?
Eh, dama yana harba, yana harbi da bindiga, amma dai bai taba harbin mutum da ita ba.
Wani irin harbi yake da ita?
Yana harba ta dai mu ji karar bindiga, sai ya koma da ita ya ajiye.
Wai wannan yayin da kike magana cewa yana ta tambaya Haya me yasa ba ku tafi san wajen yarinya ba?
Shi mai gadi ne.
Ila mai gadin yana gani kenan akai wannan harbin?
Eh, yana nan dan harbin ma shi ma ya ya tabe shi a wuya.
So nawa ya harbe ki?
Harbi ɗaya yayi, amma guraren da ya same ni ya kai 5. Abin ya fashe ne, sai ya shiga jikina, gurin ya kai 5.
Yanzu kwanan ki nawa a asibiti?
Kwana 4 kenan, tunda ranan Asabar aka kawo wani asibiti.
Shi yanzu wanda ya dauki wannan irin abu na harbi, wanda kike gidan shi hukuma ta san abin da ya faru ko tayi wani abu akan shi kin ji labari
lokacin da ya harbe ni na fita gidan da gudu ina cewa mutane su taimake ni sai wani sai ya dauke ni ya kai ni asibiti kafin mu tafi asibiti wani mutumi ya taho gurin da muke to daga nan sai yake ce ma mutumin ba ruwan shi da wannan abin da ya shafi ba abin da ya shafe shi bane to ni dai daga nan naji an ce hukuma sun zo akwai wasu ma yan sanda da suka zo suka yi magana da ni dan a lokacin muna hanyar zuwa asibiti yake cewa dan Allah kar in fada mu kowa in rufa mishi asiri shi zai dauki nauyin magani har in warke yace koda sun zo in ce ya zo gwada bindiga ne bai san ina gurin ba shine ya harbin ya same ni
lokacin daga ke sai shi a mota ya nemi wannan alfarmar
akwai Yahaya akwai wani direban shi a mota
waɗannan gurare da kika ji ciwo da wannan harbi ɗaya da muke ina ida ina ne
akwai daya ya shiga ta nono na ya taba kirji na akwai kuma guda biyu a wuya akwai daya a hannu sai a goshi na gurin da ya shiga kenan
me alaka ki da hakimi ne don ana ta magana cewa kamar shi yace babu komai a masaki shi wanda aka kama aljamin da ke aiki gidan shi
ban ma san hakimin ba sai a rana da suka zo tare da shi kuma ban san ma san da suka yi magana cewa shi wani dan uwana bane ko wani na ban taba ganin shi ba
to yanzu haka dai an sallami malama Ummu sai dai bayanai na nuni da cewa tana cikin matukar halin kunci da talauci da kuma bukatar tallafin gaggawa da fatar hukumomi da masu hali baiwa za su dauki matakan gaggawa na tallafa mata Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji bayanan hakimin da aka ambata a wannan bayani da kuma shi kansa wanda ake zargi da harbin ma'aikaciyarsa wanda da farko aka gayyata domin yi mashi tambayoyi a ofishin yan sanda amma aka sake shi yanzu a madadin wakilin mu Isa Lawal Ikara da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Tuci Bahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata su ne duniya su ne dadin duniya mata su ne
mai sauraro kunnan kanawa
to ƙara nan ku ka sha labari
sashin Hausa na muryar Amurka yayi waɗansu muhimman canje-canje a lokuta da kuma shirye-shiryen da muke gabatarwa
daga ranar 1 ga watan Agusta mun jingina shirin musulunci tushen rayuwa da ke zuwa kowace ranar Juma'a a shirinmu na rana da kuma bishara da muke gabatarwa ranar Lahadi da rana
a maimakon su mun kirkiro wani shirin musamman da zai haɗe addinai guda biyu don tattaunawa akan abubuwan da suka shafi musulmi da Kirista
Za a rika jin wannan sabon shirin kowace rana Asabar a shirinmu na karfe 9 da rabi na dare.
Mun kuma ƙara lokacin waɗansu shirye-shirye da suka hada da domin iyali da muke gabatarwa a ranar Alhamis da safe da kuma shirin da rashin kai da ke zuwa muku a shirinmu na karfe 8. Shi ma shirin zaɓe ko naɗi ya samu ƙarin lokaci.
Ga kuma wani gangariyar sabon shiri mai suna Duniyar Amurka da za mu rika kawo muku kowace ranar Juma'a a shirinmu na La'asariya.
Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na muryar Amurka.
Majiya kwakwara ta labarai da dumudumin su.
Muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunka.
To yanzu kuma ga Sarfilu ya dawo da labaran duniya. Amma fa a takaice.
Shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ayyana dokar ta ɓaci biyu bayan ƙoƙarin juyin mulkin da bai samu nasara ba na ranar Juma'a wanda ya girgida shi da gwamnatinsa. Turkiyya za ta kasance cikin dokar ta ɓaci har tsawon watanni uku. Erdogan ya bayyana hakan ne ta gidan talabijin a daren jiya Laraba. Bayan nan ne kuma ya fara wata ganawa da jami'an tsaron ƙasar da kuma ministocinsa. Ƙungiyar likitoci masu ba da agaji kyauta da ake kira a Turanci Doctors Without Borders ta buƙaci a kai ɗaukin gaggawa ga wasu bayan Allah a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya wadda ta yi fama da 'yan Boko Haram. Ƙungiyar ta ce yanzu haka akwai aƙalla mutane da yawansu ya kai 500,000 da suke cikin matsanancin buƙatar abinci da kiwon lafiya.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani shirin kafin yi sallama da ku. Ina miƙa ta'aziyata ga ƙungiyar Masihiyawa da 'yan uwan marigayi Dr. Haruna Ibrahim wanda aka yi jana'izar sa a malumfashi ranar Asabar da ta gabata. Allah ya rahamshe shi. Yanzu a madadin Sarfilu wanda ya taya ni da wanda ya hada mana sautin Mr. CD da injiniyan Mr. Cook, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke